Exclusionary from KDS Records.
Come on up. See y'all guys.
Downtown, what's up?
So on the beats.
Wanene. El Josie, the B.O.C.
Why can't you take a carry with her? Nene. Why ain't it in your person? I was not what they want. Nene. Why ain't it carry it to my target?
Nene.
Cause the nigga started balling, Nick. I wanna say Nene. Nene. Why ain't it? I wanna say Nene. 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 Why ain't it? I wanna say Nene. I wanna say Nene. Let's say Nene. Nene. Kamera wangi ya baba ina chanja kala kuli ina tikisha gala. I'm keeping it bold. Na hera kwa da babo jala chika wada kesho chia sara sala. Hey, zima na wala wazari. Hala gara ka wasa kusa tina kede kerera. Haka uda ka kujena bakina na varamu tawa ya gloves. How we about to catch form. My niggas are wearing your homies. Somebody that's why they ain't showing themselves. You know they are faking a bokeh lati. Hiko na katura kukan kaze. Mika aleri de minzi na nubike ni kiki wala lele kanada. Hey, kukowa chakila za rusa ina kakakusa. Wala ina kei takada madusa. Kadena ni baba na buga makusa. Baari na mari na dole asusa. Breaking on borders and dropping the huddles. Using my muscles to fight in my bottle. Check out the hustle with much of the struggle, man. I'm on my level, I'm solving the puzzle. My rhythm flies faster than a space rocket. Steadily moving underground, dominating the street market. Had to move on. Niggas gotta play with the headset for your information. I hire you to hold the waves, rocket. Why can't you take a carry with that? Nene. Why ain't it in your person? I was not what they want. Nene. Why ain't it carry it to my target?
Nene.
Cause the niggas started balling, nigga.
I wanna say Nene.
Nene. Why ain't it? I wanna say Nene.
Nene.
Nene. Why ain't it? I wanna say Nene.
Nene parko nene karshe nene orgo nene marke nene yarbo nene taushe nene kallo nene arse nene dalibin da ake yi wa dariya a aji nene ake cewa yi shiru ya riga ka fadi nene wanda aka asa dan wariya zan bari nene wanda dan talauci kadai hajiya ta sani kwarai nene dusan da magina suka ki bakin bin sun nayi ba fa ai bari na suka yi a cikin gidan mu ni aka fara aifa amma da girma nan nene ba wanda baya aika
nene nene
nene na fi kowa ki wuya nene in ta kama araba na fi so in ci guda nene nake da handama nene idan ba abin ba na yadda da sallama nene na kan dafa dutse sharo mo nene na kan fi sata in din hushe ba holo
waye ke jijiga gari guda nene waye ne in ya fa so na fa na wadewa nene waye ne kan rikita in mata gari cuz the nigga started balling nigga
I wanna say nene
nene waye ne I wanna say nene
nene
nene waye ne I wanna say nene gaskiya ne ba adawa da dan gari ake cin gari yaran gashi da kirki amma wallahi bai jin bari ku tambaye bore yafi sani ne shine dan gari sai ka sakunne da mun ya baku labarin daga bauciyar zuwa jihar Kano ka mutane take mamme Kano ga ke da farashi ne wane morale lafazin da an mashi madaran dano babu wani gaba na da mutane ana wasu sanda zaman na san gayi na mamakin fitar wani ga zakin lafazi babu magana na to ba ni kira dana warka za komai da komai bani zani fafa sare sare ni zaka ga sa in cinya da cinya dan yanda wallahi banda bukata na tafasa aure ndiya idan da feel like sai bi boss sabi shi na boss bi boss bi la sana de boss da ga conductor wallahi zam hauren ji mai sayayya mu bar canji ga fi da ciki a banki bye bye nake ta babu kana banci kana da zafi to ga ji annama mu nake cinye kalamai hada hadama bamu da nadan masaraku gaskama dalgo zaka mana aduwa an gama
ne ba wanda ce ne
let's say ne
ne ne
ne
mix and master by KDS
ba wanda ce ne